والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na alhamis daren juma'a yau muna 16 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 5 ga watan 3 miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a karshen suratul anbiya yau za mu tashi a farkon suratul hajji insha Allah ta haka akwai tambaya da za mu amsa kuma akwai sanarwa kamar haka na farko dan gane da abin da shafi asusun marayu da ake ta neman taimako tun kwanakin baya har yanzu ana neman wannan taimakon kuma yan uwa dai suna ta taimakawa akwai waɗanda suka aiko da kaya sama akwai zannuwa akwai shadda akwai yadi wanda sun ce duka rafadi suna daya namiji ne daya kuma mace ne muna addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya kara rayuwa albarka akwai wani bawon Allah shi ma da ya aiko da naira 40,000 akwai wanda ya aiko da 5,000 akwai wanda ya aiko da 3,000 duk kuma ba su ainihin fadi sunayen su ba Allah ka san su Allah ka saka musu da mafificin alkhairi sannan kamar yadda na sha fada ana ci gaba da neman wannan taimako daga nan har zuwa lokacin da za a kulle tafsiri da nan masallacin da masallacin juma'a duka ana karɓa wannan taimako insha Allah Allah ba da ikon taimakawa sannan akwai wanda ya rubuto tambayar shi da ya rubuto ɗaya mun amsa ta jiya a cikin karatu dangane da hukuncin tasbihi ko zikiri a cikin zuciya ba tare da ka bayyana ko ka motsa harshen ka ba muka ce wannan hukuncin sa tunani ne ba tasbihi ba duk abin da zaka yi na zikiri dole harshen ka ya motsa shi yasa annabi alaihi salatu wasalam ya ga wani daga cikin sahabbai yace la yazanu lisanuka rataban min zikrillahi eh kar harshen ka ya gushe yana danye shatar da ambaton Allah yana daga cikin abin da ke saka ji saukin bautawa Allah yawan zikiri saboda yana koran shedan sai tambayar shi ta biyu yace me hukuncin mutum yana kallon kwallo ko yana kallon fim ko waka ila TV ne ban sani ba kuma yana zikiri a lokaci daya shinkafa da wake kenan to wannan abun yana buƙatar tafsiri yana buƙatar ƙarin bayani idan kai da kanka ka kunna wannan film din ko wakar ko kwallon kana kallo ko kuma an kunna ne wurin da kake da ikon ka ce a kashe ka zauna kana zikiri wannan raina Allah ne subhanahu wataala kun fanci wannan abin da kyau a lokacin da zaka yi zikiri bukata ake hankalinka ya koma ga Allah subhanahu wataala amma baki na zikiri kunne na jin waka ido na kallon waka to da waka keke da wannan wannan akwai raini ma kware da gaske haramun ne bai halatta ba inda yake halatta a wuri ne guda daya kana zauna a wurin da baka da iko da kace a kashe yana ko bakunta ka zo wurin da yake an fi karfin ka ko kana zaune cikin mutane ana wani hayaniya na duniya kai sai ka dinga zikiri nan ya halatta kun fanci bambancin abu baka da ikon ka ce a kashe wannan TV ko a kashe wannan film din sai kai kokarin karkatar da hankalinka zuwa ga wani da tunaninka zuwa ga wani abu daban ka dinga zikiri a cikin zuciya bakinka na motsawa wannan abu ne mai kyau kuma yana da lada kware da gaske yana daga cikin zikiri ma mafi lada a lokacin da mutane suka shagala kai kuma ka shagala da ambaton Allah ina fata an gane bambancin amma wurin da kai ka kunna da kanka wannan bai halatta ba ko kuma an kunna ne zaka yi ta a kashe a gidanka ne ko a gidanku ne kana da iko misali a irin wannan gaban dole ne a kashe shi ko ga ana sallah kuma ga ana kallon TV duk wannan kuskure ne ana sallah kuma ga TV ana jin labaru ko ana kallon fina-finai kuma ana sallah kuma wanda suke sallah suna da iko su kashe duk wannan bai halatta ba dole a kashe TV a lokacin da za a yi wa Allah zikiri subhanahu wataala sai abu na uku ya rubuto ni na bukatan addu'a wurin yan uwa yace ne addu'a kuma jama'a su ce amin yana cikin wata damuwa ne aure yake nema suna soyayya da ainihin yarinyar ta sa tsawon shekara 8 wani ya yi kabbara waje an gane ko yace sun tsawon shekara 8 kuma wallahi suna son juna kaji Ahmad yace wallahi malam muna son juna wato yace an ta saka rana ana dagawa an daga ya kai sau su adadi ya fada wannan ba zan fada ba wasirru fi ma yasarrufihi fararu farillah ne sai yace abu na karshe yanzu dai an sake sa rana bayan sallah ta kaga sallah ta kusa kuma to shine yace wallahi baya so iyayen yarinyar su dauka shi mayaudari ne wallahi ba mayaudari bane ba kawai dai halin rayuwa ne to tsakani da Allah yana cikin damuwa yana bukatar addu'a kware da gaske ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah ka kawo masa dukkan agaji da taimako
amin
ku ce amin mana
amin
yawa yana nan yana jin ku yana kallon wanda bai ce amin ba ya sa shi a blacklist ya Allah ka kawo masa dukkan dauki da agaji da taimako
amin
Allah ka yassare masa Allah ka fidda shi jin kunyan wannan al'amari
amin
duk wanda ke da bukata na alkhairi kuma Allah ka biya mishi
amin
duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi
amin
duk masu neman aure Allah ka kawo musu dauki da agajin gaggawa
amin
Allah ka shige musu gaba
amin
Allah ka tsaya musu
amin
bi rahmatika ya arhamar rahimin
amin
sai tambaya ta karshe wannan ya aiko ne tun daga jamhuriyar Niger ya aiko ne ta hanyar Malam Usman daga Hausan nashi da kuma kalmar faransanci da naji na gane yan uwanmu ne mutanen Niger tambayar da yake shine yace mutun ne yana harkan kasuwanci kamar yana da shago to sai kamar wadanda yake ba mutanen kirki ba mutanen banza kamar wanda yake ko karuwace ko makamancin haka yana sayar da kamar kaya na makaranta irin college ta fai ko jikukuna ko makamancin haka to ire-iren waɗannan mutanen ne waɗanda yake kasan aikin su su zo shagon ka sosai kaya ya halatta ko bai halatta ba Allah Abubakar ya halatta bari mu tambaye ɗan kasuwa amsan shine ya halatta ba dora maka duk wanda ya zo sayin kaya ka san aikin me yake ba bai daga cikin sharadin kasuwanci shi yasa hatta wanda yake ba musulmi ba a ga aikar shin laifi shine shirka yafi karuwanci ina fata an gane da mace ta zama karuwa da ta zama kafura wannan yafi duka bai da kyau amma wannan yafi wannan muni ina fata an gane ba wanda yafi wajen kyau wajen muni ne munin wannan yafi na wannan amma wajen kyau duka ba wanda yake da kyau ba za a ce wannan yafi wannan kyau ba sai dai munin kafirci yafi munin sabon Allah wanda ba kafirci ba to ko kafiri ne yazo sayin kayan ka halin ne ka sayi mishi da Kirista da Yahude da mushriki pagan da kowa halal ne ka sayar musu da kaya wanda yake na halal ne abinda bai halatta ka sayar ba shine abinda yake haramun ne wannan ko musulmi ma haramun ne ka sayar mishi to haka idan wacce take karuwace ko dan giya ne ko wane ne yazo shago zai sayi kaya ka sayar mishi ba abinda ya shafi sana'anka da shi kuma aikin da yake saboda ka dan uwa ya halatta kai kasuwanci da ire-iren waɗannan mutanen muna fatan Allah ya shirye su da mu gaba daya Allah ya kare mu kare mana imanin mu kai sai za mu shiga cikin karatu insha Allah kamar da na fada za mu tashi farkon suratul hajj suratul hajj ita ce sura ta 22 a qur'ani in ka dauko lissafi daga suratul fatiha da baqara lokacin da zaka zo hajji ita ce sura ta 22 a lissafin surori alqur'ani mai girma sannan malamai sun tattauna dangane da adadin ayoyinta waɗansu malamai suka ce tana da ayoyi ainihin 98 wannan shine abin da ke wajen mushaf na mutanen kufa ana ce da shi mushaful kufi su a lissafin ayoyin suratul hajji 98 amma a wajen mutanen makka mushaful makki kenan su kuma al-lisafin su tana da ayoyi ne guda 97 a wajen mutanen Basra mushaful Basri su kuma sun ce 95 a mushaful Shami kuma mutanen Sham al-lisafin su sun ce tana da ayoyi 94 ina fata an gane wanda na sha gaya mana a karatu in aka yi sabani wurin adadin ayoyi na Qur'ani ko na wata sura ba sura ake ragewa ba wurin tsaiwa ne yake shan bamba ina fata an gane yanzu kaga a wajen litta Qur'anin dake misali halin mu irin waɗannan zaka ga alif lam mim na bakara aya ne wurin amma Qur'anin warshi zaka ga waqafi ne ba aya ba kun gane abu daga ba abun da aka rage hakan ka dauki suratul waqi'a a Qur'anin mu na gida zaka ga 99 aya ne da suratul maryam da suratul hijr zaka ji koda hu zaboci zaka ji na suratul maryam alaiha salamu makkiyatun muhaya 99 aya haka ne ko Allah kara mishi lafiya to kaga aya 99 amma a wannan in ka duba ba 99 bane ba to menene bambancin wurin tsayuwan ne yake shan bamba idan ka dauki kulman kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda a wancan qur'anin wurin aya ne a dan kuma ba aya bane ba ba abinda ake tsayuwan ne kawai yake shan bamba ina fata an gane kar wannan ce qur'ani akwai rage akwai kare a wurin tsayuwa ne kawai yake shan bamban ba ayan ake ragewa ba wannan shine abu na farko abu na biyu dangane da abin da ya shafi abin da surar ke kunshe da shi an sa mata suna suratul hajji saboda wani bayani da tana hukuncin aikin hajji wanda za mu karanta a cikin wannan sura tana kunshe da magana da ya shafi tauhidi da kuma wani abu da ke da alaka da haka tana dauke da abin da ya shafi maganar tashin kiyama sanan suratul hajji malamai sun tattauna cewa sura ce makkiya ko madaniya sura makkiya ita ce wace sura ake cewa makkiya ta sauka makka ko kowa haka zai ga maka ba haka bane ba in an ce sura makkiya sura da ta sauka kafin annabi hijira ko a wani gari ta sauka in an ce sura madaniya sura yar madina ta sauka ne bayan hijira ko a wani gari ta sauka ana kallon ina annabi yake zo na kawai ta sauka ba wurin da suran ta sauka ba kaga suratul fatih inna fatana laka fatahan mubina ai kaga madaniya ce amma ba a makka ba ta sauka ba a madina ba annabi na ka hanyar tafiya to idan sura ta sauka bayan hijira ko a makka ta sauka in ka dauki kamar suratul maida ai galibin ta zaka ga ayoyin farko farkon ta sauka ne arfa cikin kwanakin aikin hajji kaga ai nan makka ne amma tunda annabi na madina maida surar madaniya ce ana kula da kawai saukar surar annabi a wani gari yake zaune idan kafin hijira ne to kawai makkiya ce wato matikiyan in kuma bayan hijira ne madaniya ce ko a wani gari ta sauka an fahimci wannan abin da kyau wannan shine abin da malamai suka ce surar madaniya ce gaba dayanta wasu malamai suka ce wani bangaren ta ya sauka a makka wani bangaren ta ya sauka a madina Imam Al-Alusi a cikin Ruhul Ma'ani yace wa asahu zance mafi inganci anna suratul hajj mukhtalita suratul hajj a cakude take wasu ayoyi sun sauka ne kafin hijira wadansu sun sauka ba'dal hijira bayan hijira illa iyaka sun yi sabani wadannan ayoyi ne wannan shine maganar jamhurin malaman tafsiri mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa aya ce mukhtalita wadansu makkiya wadansu madaniya amma rajihin kauli a cikin mus'ab suratul hajji sura ce madaniya saboda hukuncin aikin hajji ya sauka ne bayan annabi ya hijira hukuncin jihadi ya sauka ne bayan annabi ya hijira sannan kuma hukuncin farlanta jihadi ko ba da izinin jihadi ya zo na cikin suratul hajji to malabe sun kalli ire-iren waɗannan ayoyin suka rinjaye da cewa suratul hajji ko da akwai surorin ayoyin da yake yan makka ne amma mu ba ta hukuncin sura madaniya wannan shine abin da yake kusa da daidai insha Allah kai tsaye zamu shiga cikin wannan sura wabillahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am
bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna زلزلت الساعة شيء عظيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude wannan suran ba'da bismillahir rahmanir rahim yace ya ayuhan nas ya ku mutane wannan kiran zuwa ga mutane ne gaba daya ko ba zuwa ga mutane gaba daya ba ina ji abinda ban taba kawo wurin tafsiri ba kenan in aka ce ya ayuhan nasu mutanen duniya gaba daya ke kira ko kuma ba mutanen duniya gaba daya ba gaba daya kowa da kowa to ba haka bane an gane ko malamin suka ce kira ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya amma mukallafuna wanda suka balaga banda yan yara kanana dan shari'a bai haukan su ba ina fata an gane wannan shine zance mafi inganci Allahumma amin sannan na biyu banda mahaukata mahaukaci babu shari'a akan shi in akai wannan kiran shi ma baya ciki ina fata an gane saboda hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam yace rufi'al qalamu an salatin an dauki alqalami akan mutane uku sai yace anin na'imi hatta yastaqiza mai bacci har sai ya farka yasa duk abin da kai a cikin bacci babu zunubi ina fata an gane zaka abubuwa a cikin bacci da yawa amma ka ci bonus ina fata an gane bonus Allah ya baka subhanahu wa ta'ala wannan lokaci kuma ma kaga abun bacin rai an miƙo ma rafin 100,000 sai a tada kai a bacci ko sa ku irin wannan wallahi akwai wasu sai da namun sulu akan wannan abu haka kawai yace wani makin shi ne ana tarjima me ya faru wai mafarki yake wa an miƙo masa rafa kenan sai yace wani ka tashi yace wallahi makin shi ne wai kuma fa ya dage akan haka yace ban taba ga dan bakin ciki ba irin wannan an miƙo kenan zan karba sai ta da ni Allah sauke nace to inda barka za ka karba ni wannan kenan annabi yace mai bacci sai ya farka shi yasa idan kai bacci lokacin sallah ya fita babu zunubi annabi yace duk wanda ya manta sallah ko bacci ya dauke shi falli salliha idza zakaraha fa innahu liwaqtiha shi yanzu shine lokacin shi ba ma qara'i zai yi ba bisa ka zance mafi karfin dalili na biyu annabi yace wanda babu alqalami akan shi yace wal majnun hatta yafiqa da mahaukaci sai ya warke mahaukaci babu sallah akan shi babu azumi babu komai duk abin da yayi Allah ba zai kama shi da laifi ba bisa idan mahaukaci ji maka ciwo ka kai shi kotu ya za a yi ba abin da za a yi yana sai hakuri Allah baka da hakuri sannan abu na uku sai yace na to in karama kuma sai ku zama iri da yake na yawa na uku shine annabi yace wa anis sabi hatta yahtalima da yaro karami har sai ya balaga to waɗannan uku sai malamai suka ce duk inda aka yi kira cikin qur'ani to su ba sa ciki dan shari'a ba ta kansu Allah kuma na magana da al-mukallafuna ne amma ta ayyuhan nasu da maza da mata da samari da tsofaffi da musulmai da wanda ba musulmi ba kowa ya shiga ciki ina fata an gane domin hatta wanda ba musulmi ba kiran Allah na kanshi ya ki amsa ne ina fata an gane amma shi yaro kwata-kwata ma ba da shi Allah yake ba subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya gaba ɗaya kaf al-mukallafuna ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku kalman attaqwa shine ittikhadul qaya karki shamaki ko kariya daga abin da zai iya cutar da kai duk abin da ka rika dan kariya daga abin da zai cutar da kai ya zama alwiqaya attaqwa kenan in ka rike lema umbrella kenan saboda zafin rana ko ruwan sama wannan attaqwa ne daga abin da zai cutar da kai idan ka ainihin saka rigan sanyi saboda kare kanka daga sanyi wannan ma attaqwa ne saboda kar sanyi ya cutar da kai idan ka saka misali kaman ka dauki garkuwa ko bulletproof saboda ka a harbe ka wannan shi ma attaqwa ne ittikhadul wiqayat duk abin da zaka rika da ne baka kariya daga abin da zai cutar da kai sunan shi attaqwa idan ka rike sanda kana tafiya a jeji saboda kar wani naman daji ya kawo mahari shi ma wannan sanda a lokacin ko bindiga attaqwa ne ko ka rike bindiga saboda kare kanka daga yan ta'adda wannan shi ma attaqwa ne ina fata an gane musamman a wannan zamanin duk wanda yake da hali ya mallaki bindiga wallahi a yayin da ake cikin nan ba ka samu bindingin ka mai kyau ka saya kamata register na jami'an tsaro su san kana da ita dama register aka ce kai ka ajiye ta mara mutunci ya shigo ka harbe shi ina fata an gane dan Najeriya kowa ne sai ya fara kare kanshi ba ma sa kai wannan mataki amma an fara kaiwa Allah ya kiyaye tunda kaga su abun ba kaiwa gare su talakawa ce kashewa to talakawa su kare kansu an fanci labin da kyau amma ba kai ta'addanci ba ka kare kanka aka ce in ka sai bindigan kuma jami'an tsaro su san kana da ita shikenan you are safe kun fanci labin da kyau dokan kasa ta ba wa ƴan kasa dama su mallake bindiga da izinin jami'an tsaro kawai kamata rijista an san kana da bindiga shikenan amma gwajin kwakwalwa lafiyar ka kalau kar ka zo ka harbe kusari to wannan shine attaqwa to attaqwa kuma na shari'a shine kariki abinda zai baka kariya daga wutan jahannama ina fata an gane shine yawa Allah da'a ina yi bari na bari ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah wajen kiyaye dokokin shi ina yi bari na bari da Allah ya ji hankalin mutane dangane da aji tsoron shi a tsare dokokin shi haqqa taqwa bittina bin nawahi ta hanyar nisantan ababan da Allah ya hana wamtithalul awamir da aikata ababan da Allah ya umarni da su sai ce inna zalzalatas sa'ati shay'un azim lallai girgizan kiyama girgizan tashin kiyama wani al'amari ne mai girma kalman zilzal shine girgiza saboda za a girgiza kasa yawma tarjiful ardu wal jibalu fakanat tajbalu kathiban mahila Allah ya ce ran da zamu jijjiga kasa jijjigawa duwatsun nan su zamo kaman kura wannan dutsen da kake gani to ka zai zamo ran tashin kiyama iska ta kada shi wasa kasan Allah zai jijjiga ta dama busa guda uku za a yi busa na farko shine busa na alfazawul akbar za a ji karan ne kowa hankalin shi tashi a ruda tsorita kafin busan mutuwa kuma yazo to a lokacin za a girgiza kasa yanda kowa sai ya ji wannan abu ka ji kasa kawai tana tangal tangal yanda ka san kwalkwale a cikin teku saboda me duwatsun da ke da kasan Allah ya narkar da su Allah ya ce fadukkatil ardu wal jibalu zai anihin wato nike kasa da duwatsun gaba daya a cikin alfajir ce dakkan dakka wato haƙiƙanin nikewa kisa ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan muka girgiza kasa matukan girgizawa a lokacin da aka wannan girgiza sai ce wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha dan adam ya ce me ke faruwa ne kin wannan kasan me ke damunta yawma idzan tuhaddisu akhbaraha kasan da kanta da zata na bada labari ta fitta duk abin da ke cikin ta duk wanda ya mutu a fito da shi to Allah ya ce wannan girgizan a wannan sa'a din a wannan awan na tashin kiyama shay'un azim wani abu ne mai girma kware da gaske girma na tashin hankali kenan sai Allah ya ce mi
yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
الله ce yau ma tarawunaha a ranar da zaku ga wannan girgizan kasan kowa zai ganta duk wanda yake rayi ranar da zaku ganta tadhhalu kullu murdi'atin wannan hawun din yana koma ne zuwa ga zilzal shi yasa yanzu kaman girgizan kasa da ake a larabcin zamani suke kiran shi da zilzal sai ce an samu zilzal bi ma'ana an samu girgizan kasa kenan Allah ya ce to yawma tarawunaha a ranan da zaku ga ita wannan girgizan kasan tadhhalu kullu murdi'atin dukkanin wata mai shayarwa za ta manta amma arda'at da abinda take shayarwa kaga dai uwa ta manta da jaririnta ka san bala'i ya kai bala'i Allah yace wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha duk wata mai ciki a wannan lokacin za ta barar da abin da ke cikin ta ya kai aihuwa ko bai kai ba a take cikin zai zube Allah yace wa taran nasa sukara zaka ga mutane suna rangaji wato suna tangadi Allah yace sukara zaka gansu ne abuge kamar wanda suka shagiya suna irin marisa din nan kasan in kaga mutun na tangadi in ma ko tsantsan wahala idan aka mutun dukan siya za ga ya tashi yana son tafiya ma yana faduwa to kaga wanda ya bugu sosai ma haka yi to Allah sai kwatanta bala'in da dan adam zai shiga a wannan ranan za ga yana layi yana tangadi kaman wanda yake buge Allah ya ce wa mahum bi sukara ba fa giya suka sha ba ba maye suke ba ba abuge suke ba walakin azaballahi shadid kawai azaban Allah ne mai tsananin gaske ya cin musu ya ainihin kama su Allah subhanahu wataala cikin wannan ayan akwai latifa da imam sahibul kashab ya kawo imam zamakhshari yake cewa a wannan ayan akwai wani abu da yake na ban mamaki Allah ce yawma tarawnaha ranan da za ku ga wannan girgizan kasan sai ce tazhalu kullu murdi'atin amma ardat dukkanin wata mai shayarwa za ta manta da abinda take shayarwa to kalmar murdi'atu a larabci za ka ga ba amfani da shi domin duk abinda yake namiji da mace suna tarayya a wajen aikata wannan abun to ana kawo mishi ta'ut tasniya ta'ut ta'anis ta'ut ta'anis ina fata an gane amma duk abinda namiji da mace ba sa tarayya akai ba a kawo ta'ut ta'anis in aka ce ta'ut ta'anis adal misali a ce driver da larabci shine sa'iq mace kuma sa'iqatu sai ka ƙara ta'ut ina fata an gane yanda ka san ta'un da ke kan Aishatu Fatimatu Hafsatu to aka ake bambance namiji da mace a wajen suna in suka yi tarayya a wani aiki a ce tabibun likita tabibatun mace kenan kawai ta'un zaka ƙara a gaban wannan suna to sai aka ce amma duk abin da namiji baya tarayya da mace to a larabci baka ƙara mishi ta'ut ta'anis misali mai al'ada sai a ce al-ha'id ba za ka ce ha'idatu ba namiji baya al'ada ina fata an gane mai ciki sai ka ce al-hamil kal ka ce hamilatu dan namiji baya daukar ciki haka murdi'un kar ka ce murdi'atun dan namiji baya shayarwa kun fahimci wannan abin da kyau to sai aka ce me yasa ana Allah ce murdi'atun bai ce murdi'un ba wanda shine asali a larabci to qur'ani kuma yana buƙatan kariya a kowane lokaci dan larabci ne ilahi larabci ne na Allah ba na sisi ba waihi ba kuma Allah ce qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa hadha lisanu arabiyyun mubin wa kadhalika anzalahu qur'ana arabiyya littafi ne ba larabin littafi to sai sahibul kashaf yake cewa zamakhshari shi authority ne a bangaren lugga sai ce in aka ce murdi'un shine mai shayarwa kawai a lokacin da ta aihu tana shayarwa sunanta mai shayarwa kawai murdi'un ina fata kun gane kamar yanda balarabe zai ce maka al-ha'id yana nufin wacce ta balaga kawai ba yana nufin a lokacin tana al'ada ba annabi ya amfani da wannan kalma a cikin hadisi yace la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin kage yana nufin sallan wacce ta balaga sai ce ha'id haka aka ce murdi'un mace da ke shayarwa in an ce mai shayarwa ai suna ne na wani lokaci daga aihuwanta zuwa yayi sunanta mai shayarwa kun fahimci wannan abin da kyau shine murdi'un amma in balarabe ya ce maka murdi'atun a lokacin da ake rike da yaron yana shan nono ina fata kun gane Allahumma amin to sai Allah sai ya ce tadhalu kullu murdi'atin amma ardat saboda tsaban tashin hankali a lokacin da take ba wa yaron nono za ta urgar da shi ta gudu kaga balagan qur'ani kenan saboda tsaban tashin hankali tana cikin shayarwan sunanta murdi'atun Allah ce za ta manta da amma ardat abinda take shayarwa wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha dukkanin wani dukkanin wata mai dauke da ciki za ta barar da abinda ke cikin ta wata rannasa sukara zaka ga mutane suna maye Allah ce mahum bi sukara walakin azaballahi shadid hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama malaman tafsiri da dama sun ruwaito shi annabi yake ba da labari yace ran tashin kiyama idan Allah ya kira annabi Adam yace da shi ba wuta ka santa daga cikin ƴaƴanka mun karanta hadisa kisan Yajuj wa Majuj kaga ai Allah zai ce da shi mutun daya asa aljanna 999 asa su a wuta a cikin kowane mutun 1000 daya ne zai kwaya daya je aljanna 999 a tura su wuta annabi ce a lokacin hankalin kowa zai tashi sai ce tadhalu kullu murdi'atin amma ardat a lokacin da zaka ga mace tana shayar da yaro ta wurgar da shi kaga mace a take ta aihu kaga yaro karami ya girma ya furfura a take tsaban tashi hankali kawai sahabbai suka rude suka shiga damuwa har sai da annabi ga alamun a tattare da su yace me ke damun ku ne suka ce dazuka ba mu labari duk hankalin mu ya tashi yace abshiru yace to albishiru ku kwantar da hankalin ku ya kuwar ummata yace arju ina fatan ku kasance rabin yan aljanna a yace ina fatan ku kasance kai rubu ahlil jannati a ce al'ummata ne ɗaya bisa hudun yan aljanna gaba daya sahabbai suka ce Allahu akbar suka danna kabbara da suka kabbara annabi sake ce musu abshiru albishirinku ina fatan ku ne ɗaya bisa uku yan aljanna sahabbai suka sake kabbara annabi ya ce ina fatan ku ne ma rabin yan aljanna gaba daya Allah sa mu na ci amin kisa al'umma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam su za su mamaye aljanna gaba daya su ne asalin masu wuri insha Allah kusan rabin za a raba wa saura rabin gaba daya mu za a bawa to idan kana jin irin hadisan nan sai ka shiga tetayinka ka gane rahmar Allah tana da fadi waɗanda baka son mahai sun shiga ba inda ka iya kuma ina fata an gane kusan na sha fada a wurin karatu akwai waɗansu inda Allah zai shawara da su haka kawai za su yi wani ba zai shiga ba haka da kuma haka ba to shi Allah baya shawara da kowa kuma rahamar shi tana da fadi Allah ka samu shiga aljanna gaba daya da wanda muke so da wanda ba ma so in dai ya yi imani da Allah Allah ka hada mu aljanna in an je can sai a sulhu Allahumma amin Allah ce walakin azaballahi shadid sai Allah ya ce mi
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
الله تعالى من الناس أكوية دقات كم متاني من يجادل في الله وانده كي جايايا في الله تكي لما رم أمانيجي ينا جايايا أكان الديني ينا جايايا أكان توهيدي ينا جايايا أكان قومي أما بغير علم باتر علم با akwai ni zaka ka kawai yana musu akan addini kuma bai san komai ba sai ka rasa ma wannan lafiyar shi kalau kuwa Allah cikan Malam Jafar yace zaka je ka kwana kana bincike ka duba littafi kaman 10 jahili yana zaure ya ce kariya kake bai duba komai ba kuma daka haka kawai zauna a teburin mai shayi ya sha shayi da kwai da indomie ya zagi kowa ya ce ƙarya ne abin da aka faɗa to shine waminan nasi akwai daga cikin mutane man yajadulu fillahi wanda yake jayayya cikin lamarin ubangiji bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba kesa alqaulu ala llahi bila ilmin yana cikin manyan manyan zunubai duk abin da zaka yi ka kama bakinka akan abin da shafi addini ina fata an gane ko aiki kake na laifi aka ce haramun ne karka yi musu saboda musu akan haramcin zunubi shafi na aikin laifi kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa daga cikin malaman mu na fiqhu suka ce duk wanda ya sallah bai da alwala ya kafurta zaka suna kawo shi a cikin littafin fiqhu su ce man sallah bi ghairi wudu'in faqad kafara duk wanda ya sallah babu alwala ya kafurta to sai aka ce abun yana buƙatar tafsili idan kai sallah babu alwala haka kawai saboda shedanci aka ma magana baka da itikadin alwalan ƙarya ce abinda kai ka ba'ira ne ka aikata babban zunubi amma in kai itikadin alwalan ba gaskiya bane ƙarya ce kuma ka kafurta kun gane bambancin abu idan mutun yayi kawai saboda shedan ya masa hudu ba yaje kawai shiga sallah babu alwala ya aikata babban zunubi amma bai fita a musulunci ba amma idan yace alwalan ƙarya ne shi yasa ban yi ba ya fita a musulunci to shi yasa duk lokacin da kake aikata laifi kamar in mutun ya sha giya bai fita a musulunci ba ya aikata babban kaba'ira daga cikin kaba'irin zunubi amma yace giya halal ne kuma ya fita a musulunci dan ya karanta Qur'ani kun fahimci wannan abin da kyau to duk abin da yake haramun ne idan ka aikata shi girman zunubin bai kai ba ka ce kuma abin ba haramun bane to shine Allah yace bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wayattabi'u kulla shaytanin suna bin dukkanin wani shaytani maridin mai kangarewa duk wani kangararren shaytani za ka suna bi shi za ka wadansu a cikin mutane duk wani wanda ya shahara da shaydanci shine nasu wanda ya shahara da kangarewa Allah zaka shine nasu to sai Allah ya ce ire-iren waɗannan mutanen su sani kutiba alaihi shi fa shaydan an riga an rubuta akan shi Allah ya kaddara masa kalman kutiba tana daukan farlanta abu ko ta dauki kaddar abu shi yasa Allah yake faɗa cikin alqur'ani mai girma ya alladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ay furida alaikumus siyamu yace kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa kaga da ma kutiba din furida yace kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in tara khaira kaga na ma'ana ne fil furida yace kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum duk wadannan kutiba kutiban ana nufin farlanta wani abu sannan kuma kataba yakan zuwa a matsayin kaddar abu wala karkatabna fi zaburi min ba'di dhikri mun rubuta kuma mun kaddara shi sai ya faru wanda ma kutiba an kaddara alaihi akan shedan annahu man tawallahu cewa duk wanda ya kaunaci shedan wanda ya goyi bayan shi wanda ya rungume shi ya mai da shi abun kauna fa annahu yudhillu ya sani shedan fa zai batar da shi ne kawai shi yasa Allah yake cewa duk wanda yake ya riki shedan wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina duk wanda shedan ne abokin shi to aboki kan ya munana akwai wanda kuma shi shedan ne abokin shi bai best friend din shi shedan ne za ka ga a rayuwar shi ma kuma haka ne saboda ya tattara kai shi gaba ɗaya daga fadar manzon Allah alaihi salatu wassalam babu shi ba addinin Allah yana gaba da addini yana gaba da masu addini to sai Allah ya ce duk wanda ya rungumi shedan fa annahu yudilluhu ya kwana da sanin shedan zai batar da shi ne waya hadihi ila azabi sa'ir kuma zai ja shi ne zuwa ga azabar wutan sa'ira Allah ya kiyaye kusan wuta tana da kofofi guda bakwai kowanne wuta kuma da sunanta kowace jahannama ce shugaba dama ita kowa ya santa wannan to Allah ya ce laha sab'atu abawabin likulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofofi ne guda bakwai kowanne kofa kuma akwai wadanda za a sa a wannan wurin yan kaza kofan su kaza ne azzaluman kaza kofan su kaza ne yan kidnafin ga kofan su masu dare musu gindima ga kofan su ina fata an gane kowa da kofan shi da mushrikai ga kofan su irin su turon ma da kofan su suna tanyahu su ma da kofan su haka Allah zai rarraba abu muna ta aljanna muna kallo insha Allah Allahumma amin to Allah ya ce wannan al'amarin na karin gumi shedan matsayin aboki to kai kuma inda zaka shiga shine wutan sa'ira yana daga cikin wuri mafi azaba a wutan jahannama Allah ya kiyaye sai Allah ya ce
ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'th fa inna khalaqnakum فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرج تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
Ubangiji subhanahu wataala bayan yayi bayani dangane da abin da ke na firgici da razani dangane da tashin kiyama ya faɗi cewa kuma daga cikin mutane akwai masu jayayya dangane da lamarin tashin kiyama kamar da daga cikin malamai akwai Abu Hayyan wanda yake da tafsirin Bahar al-Muhit yace wanda yake jayayya dangane da kudurar Allah subhanahu wataala dangane da ikon Allah yake kuma jayayyan ba tare da ilimi ba ya kasance wannan jayayyan nashi ya shafi tashin kiyama ne ya shafi ainihin tashi bayan mutuwa ne ya shafi sakamakon da ake samu bayan an mutu na azaba ko na ni'ima to Allah sai ya bashi dalilai manya-manya guda biyu na cewa wannan abin zai faru tabbas ne babu ko shakka a ciki dalilan su ne kamar haka ababe ne har kusan guda bakwai ga sunan ajere ya yuhannas Allah ya ce ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'si idan kun kasance kuna kokonto dangane da tashin kiyama duk wanda yake shakka kiyama za ta tashi ko ba za ta tashi ba duk wanda yake da aqidan daga duniya sai Kaduna ya saurara da kyau Allah zai masa bayani cewa ƙarya ne daga duniya sai lahira Kaduna ma za ta kare ina fata an gane Kaduna mafiya masu zama tarihi in ka san su waye Kaduna mafiya yanzu galibin su ba sa duniya duk sun mutu to yanda suka zama tarihi ita kanta Kaduna ma za ta zama tarihi har Abuja Allah ya ce in kun kasance fi raibin min al-ba's kuna kokonto dangane da tashin kiyama to ku sani fa inna khalaqnakum min turab haqiqa mun halice ku ne daga turbaya daga yunku daga ƙasa ana nufin asalin halittar annabi Adam kenan yasa Allah ke cewa wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah shi fidda ku daga ƙasa sannan zai maida ku cikin ta ƙara fitar da ku saboda halittar annabi Adam shine asalin dan Adam ai daga ƙasa aka halice shi kuma da aka zo aka yi bincike game da halittar dan Adam aka samu kusan sama da kashi 90 turbaya ne wannan bincike da ilimi ya tabbatar da wannan abu saboda ai asalin halittar daga ƙasa ne shine annabi Adam alaihi salam Allah ya ce hakika mun halice ku min turabin daga ainihin ƙasa yace thumma min nutfatin sannan muka halice ku kuma bayan shi annabi Adam daga an-nutfa shine digon mani yanda ka san drop da ake sawa na ciwon ido wannan din ya daga din nan shine an-nutfa asali daga digon ruwa ne lokacin da ruwa ya daga shine an-nutfa amma lalacin Qur'ani sai yake amfani da digon mani a matsayin an-nutfatu shine kashi na farko thumma min alaqatin sannan kuma muka halice ku daga gudan jini thumma min mudghatin sannan muka halice ku daga gudan tsoka dan adam da ma halittar shi mataki uku ne ana gama halittar mutum ne gaba daya cikin kwana 120 cikin wata hudu amma kowane wata mai kwana 30 a cikin kwana 120 chip a ce gama halittar mutum sauran zaman da yake a ciki zama ne na ya gama ginuwa kafin Allah ya fito da shi duniya amma duk inda cike kwana 120 a wannan ranan yana cika chip ana hura masa rai ya zama mutum to Allah subhanahu wataala yace mun halice ku a mataki guda uku a mataki guda hudu matakin farko annabi Adam shi aka aka gina halittar shi sannan aka hura masa rai duk wanda ba shi ba in ka cire na Hawwa'u da ka halice ta daga jikin shi in ka cire annabi Isa da ka halice aka halice shi daga ainihin ar-ruhullah to duk mutanen duniya banda ukun nan kowa daga mani aka halice shi annabi Adam daga ƙasa nana Hawwa'u daga hakarkarin Annabi Adam aka ciro guda daya. Allah ya sarrafa ya koma mutum. Ina fata an gane. Shi yasa Allah faɗa ta ayyuhan nasu ittaqu rabbakum a suratu an-nisa'i arama ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin. Shine Annabi Adam yace wa khalaqa minha zawjaha. Sai shi wannan rai guda ɗayan Adam aka halicci matarsa daga jikin shi, saboda hakarkarin shi aka cira kamar yadda Annabi ya fassara cikin hadisi. To abu na uku daga cikin waɗanda yake ba halicce su da mani ba shine Annabi Isa. Mutane ne guda uku, to banda su duk wanda ke duniya ɗan Adam halittar shi min nutfatin ne digon mani thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudgha sannan sai koma tsoka, dama kwana 40-40 ne. To sai Allah ya ce mukhallaqatin, wannan tsokan mukhallaqa a kowace take za a halicce ta, a bar halitta ce. Wa ghairu mukhallaqatin a kowace ba a bar halitta bace ba. Saboda me? Saboda kila za a yi barin wannan cikin. Fassara guda biyu malamai suka mishi. Wasu malamai suka ce mukhallaqatin wacce za ta zo da cikakken halitta, wa ghairu mukhallaqatin wacce za ta zo da ainihin wani matsala ba tare da cikakken halitta ba. Yaro zai da wani matsala wurin halittar shi. Fassara na biyu malamai suka ce mukhallaqatin wanda zai cika mutum a haife shi, wa ghairu mukhallaqatin wanda bari za a yi ba zai zama cikakken mutum ba. Allah sai ya ce mun yi wannan ne linu bayyana lakum, dan mu bayyana muku. Mubayyana muku me? Mubayyana muku girman Ubangiji. Mubayyana muku ikon Ubangiji. Mubayyana muku hikiman da ke cikin halittar ɗan Adam. Mubayyana muku cewa Allah shi ne Allah. Na daga cikin linubayyana lakum, bari in ba ku wani misali guda ɗaya. Ka san Allah abun tsoro ne kuma abun mamaki ne. Dole ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin da Allah ke halittar mutum, da ya kwana 40 yana gudan mani a cikin mahaifa, a kowane releasing guda ɗaya fa da namiji yake, idan ka ji kwayan cells da suke fita adadin yawansu za ka yi mamaki. Amma a ciki kwaɗe tak za a ɗauka a yi amfani da shi. Sannan shi mani na ɗan Adam ko na mace har yau babu wanda sanya yake zuwa. Yana zuwa ne a lokacin da aka buƙace shi. Har na dabbobi ba za ka taɓa yanka rago ka ga inda mani shi yake ba. Kwaku wanda ya taɓa gani. Haka ɗan Adam ba zai taɓa mutuwa a ce an ga inda mani shi yake ba. Za a ga fitsari, za a ga komai, mani ba a gani shi. Allah na halittar shi ne a lokacin da aka buƙace shi. Wannan bai shi tsoron Allah ba. Allah ce ya kharuju min bainis sulbi wat tara'ibi, yana fita ne daga gadon bayan ɗa namiji, ita kuma mace daga at-tara'ib, daga nan ɗinta tsakiyar kirjinta kenan. To ba za ka fasa kirjin mace ga mani a wurin ba, ba za ka fasa kashin bayan namiji ga mani a wurin ba. Ina fata an gane. Turawa suka ce daga kwakwalwa ne, aka ce kwakwalwanku ne ba ta da lafiya. Wasu ne bincike sun gano daga kwakwalwa ne Qur'ani ya kuskure. Da suka yi wannan maganan fa a cikin 'yan shekaru da suka wuce, Imamu Tirmidhi tun shekaru ɗaruruka ya ba su amsa. Ina fata an gane. Tuntun an ba su amsa an wuce wannan wurin. Bincikensu ne bai kai ko ina ba. Shi mai halittar ya ce ya kharaji min bainis sulbi wat tara'ibi. To idan ɗan Adam ga abu na fita daga cikinka amma babu shi sai lokacin da aka nema, ya kamata ka sallama wa Allah. Sannan idan ya shiga cikin ma'aifa sai ya kwana 40 ana gadi shi. Ana ba shi tsaro na musamman. Yana cika 40 cif sai ya koma jini kuma. Wannan jini haka zai ta abu na har ya daskare sai ya koma gudan jini, yanda ka san sefa. Yana cika kwana 40 cif sai ya juya sai ya koma tsoka kuma. Tsoka ne zalla babu kashi. Wannan tsokan zai yi ta sarrafuwa. Allah na halittan kashi daga jikin shi. Kafa ya fita, hannu ya fita, a yi ido, a yi hanci, a yi kunne, a yi koma, a yi duk tsare-tsare cikin wannan kwanakin. Yana cika kwana 40 cif sai a turo mala'ika a ce hura masa ne da umarni Ubangiji. To a cikin wannan kwana 120 cif ya zama mutum. To daga ran da aka busa masa rai kuma yana buƙatar abinci. Abincin da yake buƙata kuma ba zai shiga ta bakin shi ba. Allah sai ya sanya wani bututu ta cibiyar shi. Tana ake tace masa abincin da zai ci daga abin da babarsa take ci. Ta cibiya Allah ke shigar da abinci. In ba Allah ba zai wannan abu. haka zai zauna tsawon watanni, wata bakwai ko takwas ko tara ko duk yanda ya kama. A lokacin da zai fito, a lokacin bai bukata abinci da cibiya hai ta baki, kan ya fito Allah ya shirya mishi madaran da zai sha. Yana fitowa ana bashi nono sai ga ya karba. Allah masa ilhaman wannan ne abincinka. Ba a koya wa yaro ya sha nono. Ana haifan shi da an bashi za ga ya kama. Idan Allah ya sa ya fara shan wannan abin da ke abun mamaki, kaga kan ya zo duniya Allah ya tsara masa abincin da zai ci. Ke sa malamin suka ce dan Adam da zai yi hakuri Allah ya shirya masa rayuwar shi gaba daya, amma dan Adam ne bai fahimci haka ba, yake ta rigima, yake sallama wa Allah, Allah sai bar shi da wayo shi. To a wannan nonon da yake sha, kun san abun mamaki, tun daga ran da aka haife shi ya fara shan nono har a yaye shi, Allah na canja yanda nonon yake. A lokacin kwana 40 na farko, nonon da yake sha ba shi zai sha ba a kwana 40 na biyu. Allah ya canza tsarin nono, yanzu jikin shi baya bukatan wannan dan ya ƙara girma. Nonon da zai sha yana dan wata 3, a lokacin da ya kyauta shi da ba shi yake bukata ba, sinadarin Allah ya canja shi, saboda yanzu ya kai wata 6, baya bukatan nonon dan wata 1. A lokacin da zai kai shekara guda, nonon da yake sha bambancin shi yana bambancin nesa da na dan wata 6 ko na dan wata 3. Haka Allah zai ta sarrafa wannan abu har lokacin da za a yaye shi ya zo baya ma bukatan nono abinci yake ci. Ke sa ce linu bayyana lakum, dan mu bayyana muku ku san wane ne Allah, ku sallama mishi ku ji tsoron shi subhanahu wataala. Allah ya ce linu bayyana lakum, dan mu bayyana muku, mu yi muku bayani filla filla daki daki. Ya ce wa naqirru fil arhami ma nasha'u, muna tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa. Bi ma'ana in muka ga dama mu halicci namiji, in muka ga dama mace, ko daya ko biyu ko uku ko duk abin da muka ga dama, shi da wani qirru fil arhami ma nasha'u. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidhu al arhamu wa ma tazad wa kullu shay'in indahu bi miqdara alimul ghaibi wa shahadati al kabir al muta'al. Allah ce Allah shine ya san abinda kowace mace take dauke da shi a cikin ta, ya san abinda mahaifa zai kara, ya san abinda mahaifa zai rage. Yace kowanne abu da ka sani a wurin Allah yana da yanda Allah ya kaddara shi. Kaman ka ce wane ne Allah, yace alimul ghaibi wa shahada, masadin faida koye al kabiru, kai daga ji ka san ya isa. Yace al muta'al, the highest kenan, wanda yafi kowa yafi komai, yana sama da komai, komai na kasa da shi subhanahu wataala. Shine ma'anan wa naqirru fil arhami ma nasha'u, muna tabbatar da abin da mu ga dama a cikin mahaifa, ila ajalin musamma, zuwa ga wani ajali musamman sananne a wurin Allah subhanahu wataala. Allah ya kaddara cikin nan wata 6 za a yi ko 7 ni ne ko wata 8, tun ran da aka diga maniyin Allah ya sarana za a haife shi. A lokacin likita bai sai gano ran da za a haife yaro ba, hatta EED a ko lokacin da ba sa iya yi sai ya kai wani adadi kafin su iya predicting, shi ma ba wai hakan abin zai faru ba, yana raguwa yana karuwa, kawai expectation ne, amma exactly ba zai taba yiwa ba. Amma Allah ya san abin da ke cikin, ya san ran da za a haife shi, ko sakan ɗaya ba zai karu ba, fitan shi na ƙarshe bal ya faɗo duniya shine sakan nan ƙarshe da Allah ya rubuta. Sannan Allah kuma ya san daga ran da ya faɗo, ya san ran da zai mutu kuma, ko sakan ɗaya ba zai buya wa Allah. Sannan Allah ya san mai kuɗi ne ko talaka, ya san sarki ne ko bafaje ne, dan kasuwa ne ko manomi, dan boko ne ko dan arabiya, gajere ne ko dogo, mai kiba ne ko siriri, baki ne ko fari, mai mutunci ne ko marar mutunci, duk Allah ya san wannan abu. Ila ajalin musamma, zuwa ga wani ajali kayyadajje, da wannan ne malaman fiqhin musulunci suka ce daga cikin ajalin musamma din nan dole daya kai wata 6 kafin a bi shi. Duk lokacin da ka auro mace ta zo ta aihu kafin wata 6 ka ce ba danka bane ba, ya halatta? Ina fata an gane. Allah kar ka jarrabe mu da irin wannan. Amma in dai mace ta aihu kasa da wata 6 daga aurenta, to cikin zuwa akai dashi, ko da bakwai ne sai ya kai wata 6, amma kasa da wata 6 ba danka bane ba, smuggling din shi akai. Allah kiyaye, Allahumma amin. Wannan gaban ayan ina ga tana da tsayi, malam Suman ya ce lokaci yayi, za mu tsaya anan aran mai ƙara karanta ta gobe. Na'am. mu ƙara tashi mu ji bayanan da ke cikin wannan ayan da abubuwan da Allah ke sanar da mu karkashin linubayyana lakum da mu bayyana muku ya Allah mun gode da kake mana bayani Allah kuma ka ba mu ikon fahimta idan Allah kai mu gobe masallacin mu na juma'a na a hajjas wanda yake bypass zamu karbi bakoncin babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shi zai bada sallan juma'a insha Allah muna addu'a Allah ta'ala ya sa mu dace duniya da lahira Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah karba mana ayyukan mu Allah ka sa aljanna ta zama makomar mu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiya fid dunya wal akhirah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adhabil akhirah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم اللهم